بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar juma'a mun shiga daren asabar wanda shine zai daidai da lissafin daren 4 ga watan dhulhijja shekarar hijira 1446 daidai da lissafin 30 ga watan mayu 2025 daga wannan masallaci mai albarka na garki area 8 a cikin yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja inda Allah madaukakin sarki ya kaddara saduwar mu dan yi wa junan mu nasiha ina fata Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin wannan zama namu Allah kuma ya sa muna cikin waɗanda suke sauraron magana sannan kuma su dauki mai kyau kamar da Allah yake cewa alladina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana kamar da aka sani a watan Ramadana da ya gabata Allah madaukakin sarki ya bamu damar yin tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka har cikin suratul fatiha da suratul baqara amma a yanzu insha Allah wasu jerin gwanan darsa ne zamu dinga yi gurgudan abinda hali ya samu zamu dinga kiran su da suna silsilatu a'malil qalb wato batutuwa da suka shafi ayyukan zuciya wanda wannan zai bamu dama kusan kowane maudu'i zamu iya sanya shi a ciki da gurgudan bukata da kuma gurgudan yanayin da muka ga dacewa haka insha Allah Allah mu dauke sarki ya sa mu dace to a mataki na farko insha Allah zamu yi kamar abinda zai zama shimfida ko ya zama wato wani gabatarwa akan waɗannan jeren giyar darussa da suka shafi ayyukan zakata duba zuwa ga muhimmancin gyaran zuciya ga mutum musulmi da kuma kasancewar babu yadda za a yi mutum ya tsira a lahira idan zuciyar shi ba lafiyayya bace kamar da Allah yake cewa cikin suratul shu'ara fa da Allah madaukakin sarki yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim rana alkiyama wata rana ce wadda dukiya da ƴaƴa abubuwan da suke da amfani a nan duniya babu kamar a ce mutum yana da dukiya yana da wadata wadata ta bashi dama ya fantama duk abin da ya so yayi zai duk abin da ya so ya mallaka zai mallaka duk harkar da ya ga damar shiga zai iya shiganta da gurgudan bukatarsa ko wadatarsa hakan nan kuma duk mutumin da yake da ƴaƴa to yana da kariya yana da baya yana da ainihin wato abinda zai gani idan shi ya sanyi to waɗannan dukkaninsu a lahira ba su da amfani irin wannan amfani da suke da shi a duniya amfani da za su yi mutum a lahira shine idan ya ɗauki dukiyar ya yi aikin lahira da ita amfani da ƴaƴa za su yi mutum a lahira shine idan ya musu tarbiyya dan su zama cewa ƴaƴa ne nagari wanda za su dinga mishi addu'a a bayan shi amma mujarradin kasancewa mutum na da ƴaƴa ko yana da dukiya a lahira ba za su mai amfani ba sai Allah ya ce illa man atallaha biqalbin salim wanda zai ci gajiyar lahira kawai shine wanda ya zo ma Allah da zuciya mai lafiya kaga ashe abin nema ne mu samar da zakata lafiyayyu a cikin kirazanmu Allah madaukakin sarki ya yabi annabi Ibrahim alaihi salam a cikin fadin sa wa inna min shi'atihi la Ibrahim iz jaa rabbahu biqalbin salim Allah ya ce daga cikin shi'ar sa wato tawagar annabi Nuhu da ake magana kafin wannan la Ibrahim akwai annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ce iz jaa rabbahu yayin da ya zo wajen ubangijinsa biqalbin salimin da lafiyayyen zuciya haka duk kuma mun san mashahurin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin hadisai da ake musu take da wato jawami'ul kalim wato hadisai takaitattu amma wanda suke da fadin ma'ana suke da zurfin ma'ana irin waɗanda al-Imam an-Nawawi ya tattara su a cikin 40 hadis daga ciki akwai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna fil jasadi lamudgha lalle a jikin bawa akwai wata tsoka idza salahat wannan tsoka idan ta zama mai nagarta salahal jasadu kulluhu to duka jikin mutum sai ya nagarta wa idza fasadat idan kuma ta lalace fasadal jasadu kulluhu sai gaba ɗaya jiki ya lalace nabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku tsaya ku ji wahiyal qalbu wannan tsoka kankanuwa ita ce zuciya zuciya da bisa wannan hadisi malamai suka ce ita ce gaba mafi muhimmanci a jikin dan adam ta fuskar abinda zai sa ya tsira ko abinda idan bai gyaru ba sai bawa ya halaka Allah ubangiji ka tsare mu daga halaka wadannan hadisai da ire-iren su suna nuna mana muhimmancin samun zuciya wacce take lafiyayya a jikin dan adam wanda lafiyar ta anan muna magana akan lafiyar ta ne na imani ba lafiyar ta na asibiti ba duk da shi ma abu ne mai muhimmanci amma ba shi ne muhallin maganar mu wato lafiyar ta ta imani da tsirar ta daga cututtukan zuciya waɗanda suke lalata imanin mutum ko su raunata nagartarsa ko su sa shi a cikin hali na mutane marasa kirki Allah ka tsare mu saboda haka muka ga cewa lalle al'amarin zakata al'amari ne mai muhimmanci kuma a wannan rayuwar da muke yi za mu ga cewa kamar yadda Dr. Khalid ibn Abdullahi Sabt yake faɗa yace gashi dai mutane suna aikata ayyuka na gaɓoɓi da yawa amma saboda lalacewar zukatansu sai kaga ayyukan gaɓoɓin ba sa yin wani tasiri yace saboda wannan tafarkin da mutane suke rayuwa a kai ya saba wa da abin da magabata suka rayu an taɓa tambayan wani mutum cikin ɗaliban Sayyidina Ali radiyallahu anhu aka ce ya zaka siffanta waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce sun kasance kanu ya'maluna yasiran wa yu'jaruna kathiran yace na tarar da su cewa mutane ne wanda aikin da suke yi dan kaɗan ne ba za ka gansu da irin yawan tarin aiki ba aikin su kaɗan ne yace amma kuma ana ba su lada mai yawa sai aka ce mishi me kake ganin ya samu musu da wannan siffar aiki kaɗan amma kuma lada mai yawa sai ya ce li salamati sudurihi saboda lafiyar zukatansu ya ce sa'annan wa ikhlasihim li rabbihim saboda kuma dan Allah suke aikinsu waɗannan abubuwan guda biyu babu shakka suna taimakawa mutum ya samu gwaggwaɓar lada ko da aikin shi ba shi da yawa wato kasancewa mutum yana yi dan Allah sa'annan kuma yana ainihin wato da zuciya lafiyayya ya ishe mu sanin muhimmancin lafiyar zuciya cewa idan mutum zuciyar shi ba mai kyau bace to ba zai yiwu shiga aljanna ba ko da ayyukan shi sun kai na shiga aljanna to sai an mishi wani gyara na musamman kafin ya shiga aljanna saboda daɗi irin na aljanna baya yiwuwa da zuciya mara kyau shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili idan aka zo bayan an gama hisabi za a shigar da mutane aljanna Allah madaukakin sarki yace sai a tumbuke abin da ke cikin zukatan bayi min gillin na duk wata mummunan tunani bakin ciki hasada kiyayya gaba daukar fansa ninkufarci shine gillu abin da yake damun mutane a zuciya wanda ke hana su jin daɗin rayuwa mutum ko ya samu duniya ya samu kuɗi ya samu mukami amma yana nan yana jin haushi yana jin takaici yana hasada yana ninkufarci sai ga rayuwar shi bata da daɗi don aka ce ya shiga aljanna da irin wannan zuciyar duk daɗin aljannan nan da ake labari ba zai ji shi ba saboda rahama Allah da zai mabayi da za su tsira Allah ka sa muna cikinsu sai Allah ya ce wani za'ana ma fi sudurihim min gillin, sai muka tumɓuke, wato kaga aka ce nazu'u don ka gane wani abu ne da ya riga ya daskare a ciki, sai an yi da gaske za a fita da shi. Wani za'ana ma fi sudurihim min gillin, sai mu tumɓuke abin da ke cikin zuciyarsu na gilli. Ikhwanan, sai su wayi gari su zama ƴan uwan juna. Ala sururin, suna kan karagu mutaqabilina, suna kallon junansu. Haka nassoshi da yawa suka nuna mana wannan daraja da falala na samuwar zuciya lafiyayya. Karkashin haka muka ga dacewar bari mu yi amfani da waɗannan damammaki insha Allahu, sai mu dinga tattaɓa maganganu da suka shafi ayyukan zukata da yadda ake mutum ya samarwa da kanshi lafiyayyar zuciya, da kuma abubuwan da suke lalata zuciya, yaya kuma za ka yi ka kare kanka daga barinsu. Da farko ina so mu san cewa ita zuciya lafiyayya dinnan iri biyu ce. Akwai wanda naturally Allah ya yi shi da zuciya mai kyau, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Ashajju bani Qais. Akwai wani mutum da ya gogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi yake ce masa innaka mru'un fika khaslatani yuhibbuhumallahu, kai kana da wasu ɗabi'u guda biyu waɗanda Allah yana son irin wannan ɗabi'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin ɗabi'unka da Allah yake so akwai al'anatu, bin abubuwa sannu-sannu, wal hilmu, da kuma dattaku. Sai ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce waɗannan ɗabi'un ni ne da kaina na yi ƙoƙari na same su, koko Allah ne ya kimsa musu? Sai ce Allah ne kawai ya maka gamdakatar ya kimsa maka. To akwai mutumin da zaka ga asali ɗabi'arsa mai kyau ce, wani tun yana yaro za ka gan shi da dattaku, da haƙuri, da kyauta, da kau da kai, da kunya, da ire-irensu a cikin ɗabi'ar halittarsa. Akwai wani kuma, akwai kuma wanda koya yake yi daga baya, akwai wanda asalin shi ba mai kyauta bane, amma yau da gobe sai ta sa ya koyi kyauta. Wataƙila zama da mutanen da suke yin kyauta, zama da mutanen da ba su da rowa, sai ya ga shi ma bari ya koya, ko wani muƙami da ya samu a rayuwa, ko wani matsayi, ko wata wadata, to sai ya koya. Akwai mutumin da asali ba mai haƙuri bane, sai daga baya sai rayuwa ta sa ya koyi haƙuri. Kamar yadda kuma wani mai haƙurin daga baya yana iya zama bai da haƙuri, har a dinga cewa wane ya aka yi ka lalace haka, sai ya ce wallahi mutane ne suka ja. Akwai wanda da yana da haƙuri, yana da kawaici, amma yau da gobe ya yi hulɗa da mutane, ɗan kasuwa ne, mutane sun mai abin nan cin amana, sun ci bashin shi, sun ƙi kawo masa kuɗinsa, sun yi kaza sun yi kaza, kawai sai a ga ya burkice ya fara kai mutane gun ƴan sanda ana rufe su. Ayi ayi haƙuri, ya ce a ana samun haka ai ko? To shi ma wannan akwai irinsa. Mutum yana iya koyan ɗabi'a mai kyau, kamar yadda yake iya koyan ɗabi'a mummuna sakamakon yanayi, ko zama da masu irin wannan ɗabi'a, ko daɗewa a rayuwa, experience yana so mutum sai ya koyi wani abin da bai koya ba, ko kuma wato gwagwarmaya, yau da gobe an shiga nan an fita can, sai ya saka koyi abubuwa da dama da baka koya ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ilmu innamal ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum, yace ilimi ana koyan shi ne yau da gobe, babu wanda ake haifan shi da karatu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, babu wanda ake haifan shi da wani abu na ilimi ko na addini ko na rayuwa, sai dai daga baya ya koya. Hatta annabawa, sai dai Allah madaukakin sarki ya aiko wato manzanninsa cikin mala'iku su kawo manzanninsa cikin mutane saƙonsa. Allahu yasrimil mala'ikati rusulan wa minan nas, to haka mutum yake iya koyan ilimi na addini ne, ko na boko, ko na rayuwa, ko na sana'a, ko na kasuwanci, yau da gobe take sa mutum ya koya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal hilmu, haka nan haƙuri da dattaku, bitahallum, shi ma a hankali a hankali ake koya. Ya ishe mu misali za mu gane cewa akwai mutanen da za ka ga zuriya kaza, ko mutanen gari kaza, ko ƙabila kaza, sai ka ji ana cewa suna da hali iri kaza, ya zama musu kamar al'ada, ba wai duka a jikin halittarsu bane haka, amma saboda wannan halayyar tawaye gari ta zama abin da kowa a wannan yankin ko a wannan kabilar ko a wannan al'ummar yake ganin cewa daidai ne sai kaga duka suna yi akwai da shahara da jarinta wasu shahara su shahara da kawaici wasu shahara da yawan sakin aure ko kaji an ce mutanen gari kaza sun shahara da ashariya duk muna jin irin wannan ko ba wai saboda duka dabi'a su ne da bace amma ya wayi gari ne ya zama cewa kowa a garin yana ganin wannan a matsayin wata behavior wani dabi'a wanda yake normal ko kuma cultural da sai ya dinga yin sa saboda haka zuciya ta kasance mai lafiya salima iridiuci akwai da a dabi'ance Allah ya yi shi mai kyakkyawar zuciya to wannan sai mutum ya gode Allah in ya samu kansa irin wannan yanayin kuma ya ci gaba da kokarin alkinta wannan zuciya tashi don ta ci gaba da zama lafiyayya akwai kuma wanda shi da kansa ya san cewa yana da matsala fitinannan mutum ne mai yawan jin takaici ko mai fushi ko mai damuwa ko wanda yake yawan yin riya a zuciyarsa ko wanda yake jin haushin ya ga wani ya samu alkhairi mai hasada kenan ko wanda yake da saurin wato a yi wa mutane mummunan zato shi ma daga cikin cikin zuciya munana wa mutane zato to amma kuma sai mutum ya ga cewa bari ya kokari ya gyara zuciyarsa watakila saboda sauraron wa'azi ya ji falalan da ake samu daga zuciya mai kyau watakila saboda rayuwa da mutanen kirki ya zauna da dattawa ko malamai ko wasu sharifan mutane sai ya koyi halin kirki a wurinsu to wannan ana koya ne yau da gobe kuma dukkaninmu a wannan mataki ya kamata mu dauki kanmu ko da kana da zuciya kyakkyawa to ka ci gaba da kokarin ya za a yi ka kara kyautata ta kamar yadda Bahaushe yake cewa in kana da kyau ka kara da wanka dan kyau kawai bai isanka appearance ɗinka da kyau kawai bai isa har sai ka kara da wanka packaging kenan go inji Malam Yusuf na Malam Yusuf yake mai packaging to wallahu almusta'an saboda haka idan muka ce bari mu yi defining mu ba da simple definition ko working definition na me ake nufi da alqalbu salim me ake nufi da zuciya lafiyayya malamai suka ce alqalbu salim huwa alqalbu as-salim min ash-shirk wal gil wal hasad wa ghayriha min al-afati wash-shahawati al-muhlika naka ce zuciyar wani lafiyayya ce kowa ne yana da lafiyayyar zuciya abinda ake nufi zuciya ce wacce ta kubuta daga na farko mafi munin cutar da ke lalata zuciya ita ce shirka kafirci haka wanda duk yake ba musulmi ba zaka iya cewa zuciyar shi matacciya ce ta fuskar wato cututtuka da suka yi mata annakiya haka cuta mafi girma muzmina kamar ka ce terminal disease na zuciya wanda take kashe zuciya ta halakar da ita gabaki daya to babu kamar shirka Allah ka tsare mu daga shirka wal gil ko kuma wani musulmi ne baya ba mushriki bane baya shirka baya bumboka baya tsafi baya bori baya kiran wani koma bayan Allah amma kuma yana da gillu lafazin al gil asalin shi larabci ne da Hausa a iya cewa wato bakin hali kenan ko ni ban san asalin fasalar shi da wasu bakin hali ko rashin kirki ko rashin daraja ko rashin mutunci duk za su iya daukan algil wato dai zuciyar mutum ta zama ko da yaushe lissafin ta mummuna ne in ka ji cewa kana farin ciki da mutane yan uwanka musulmi sun shiga cikin bala'i wani yana so ya ga an yi asara yana jin daɗi ya ga wani ya shiga cikin damuwa ko wani an kore shi daga aiki ko ya zuba dukiyarsa a wata kasuwa ta lalace yana kamar abin da Bature ke ce masadist mutumin da yake jin daɗin damuwar mutane wannan shi ne wanda yake zuciyarsa tana da gil wal hasad da kuma hasada hasada da gillu suna da alaƙa da juna za mu ga mai magana a kansa a gaba insha Allah wato abubuwan da suke masu lalata zuciya hasada babu kamarta wanda ita in ta lalata zuciya hatta kan bayyana ma a jikin mutum ma hasadi idan zuciyar shi ta gama lalacewa ta kan bayyana a jikin shi. Akwai wani babban malami cikin malaman Arabiya, Abu Amr ibn Salah ibn al-Ala afwan, wanda malami ne ma na Al-Qur'ani, ya taba zuwa wani kauye yana yawon data collection ɗinsa, sai ya ga wani mutum haka tsoho mai farin gemu amma kuma lafiyayye, babu alamar raunin tsufa ko gajiya ko durƙusawa, gashi kamar saurayi ɗan shekara 20 da wani abu. Sai ya ce mishi, kai ko dattijo shekara ka nawa? Ya ce shekara ta 130. Ya ce amma ya na ganka haka garba-garba kamar matashi? Sai ya ce taraktul hasad fa baqiyal jasad, har abin ya zama kamar karin magana. Ya ce ni da ka gani nan ba na yi ma kowa hasada, na cire hasada daga cikin raina gabaki ɗaya. Ya ce fa baqiyal jasad, shine jikina ya zama lafiyayye. Wato wannan kamar yana nuna mana cewa hasada bayan ta kashe zuciya tana ma iya kashe jiki. Da wuya ka ga mutumin da ya shahara da hasada ka gan shi a natsi, zaka gan shi cewa wato yana cikin damuwa. Kuma ita hasada matsalarta, duk da babu wanda zai zo ya ce ni ma hasadi ne jama'a, ba wanda zai taɓa faɗa haka. Ko ka taɓa ganin wanda ya yi ma kanshi kirari ya ce shi ma hasadi ne? Amma mutane suna ganewa. Yau da gobe take-taken mutum, wala tarifannahum fi lahanil qawli, to ana iya gane mutum har a yi tagin ɗinsa. Kamar yadda mawaƙi yake cewa, wa mahma takun inda imri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lam. Duk yadda mutum yake da wata ɗabi'a, ko da ya yi tsammanin wannan ɗabi'ar za ta ɓuya ga mutane, tu'lam, to ana saninta. Saboda haka hasada mummunan ciwo ne, Allah ka tsare mu daga hasada. Wal hiqid, da nunkufarci, baƙin hali. Ya ce wa ghairiha, da wasunsu, min al-afati, na daga cututtuka, wa shahawatil muhlika, da sha'awa wadda ke halakar da mutum, sha'awar saɓo, sha'awar saɓawa Allah, sha'awar zalunci da sauransu, waɗanda daga nan ne zukata take initiating wa mutum ɓarna, kuma har ya je ya aikata. Wanda yake shaye-shaye ko zinace-zinace ko yake kisa ko yake sata ko duk wani laifi daga cikin munanan laifuka, baya yin wannan laifin har sai ya kitsa shi a zuciyarsa. Matakin farko kenan, sai ya kitsa a zuciyarsa, zuciyar kuma ta gamsu, sannan sai ta kai ga wannan. Saboda haka zaka ji Allah yana ba mu labari, yana cewa kalla barrana ala qulubi, hakika abinda suke aikatawa yayi musu annakiya, ya musu datti a cikin zuciyarsu. Ubangiji madaukakin sarki da ya faɗi wannan, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana a cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuciya takan kasance ne kamar farin kyalle. Duk sanda mutum yayi zunubi, sai a ɗiga wata baƙar tawada a jikin zuciyarsa. Idan ya tuba ya koma ga Allah yayi nadama, sai a goge wannan dattin. Idan bai tuba ba, dattin yana nan, gobe ya sake aikata wani zunubi, sai a ƙara saka mishi wannan dattin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai gushe ba har sai zuciyar shi ta yi baki. Mutum ba zai gushe ba yana aikata zunubai, baya tuba har zuciyar shi ta yi baki. Idan ya kai ga wannan matakin, shine zai wayi gari yana yin zunubi irin da ake cewa bai jin kunya Allah, bai tsoron idan mutane, bai jin tsoron Allah, bai jin kunya idan mutane. To shine wanda zuciyar shi ta riga ta lalace, ta yi tsatsa kenan. Allah ka tsare mu. Wannan a takaice za mu yi ɗaukan shi a matsayin wani definition takaitacce na abin da ake nufi da lafiyayyen zuciya. Akasin haka kuma ita ce zuciya maras lafiya, wata take da datti ko tsatsa ko annakiya na shirka ko saɓan Allah ko sauran miyagun ɗabi'u. To waɗanne abubuwa ne suke iya tabbatarwa da mutum ya samu lafiyayyen zuciya? Akwai su da yawa. Akwai abubuwa da yawa wanda suke iya sanya mutum ya zama zuciyarsa ta zama lafiyayya. Za mu yi ishara zuwa ga wasunsu saboda yanayin lokaci. Daga cikinsu abubuwan da suke samarwa da mutum lafiyayyen zuciya, akwai gujewa ire-iren waɗancan ɗabi'un. Ɗabi'a irin ta, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tababadu wala tahasadu ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. wannan abubuwa guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a guje musu, saboda idan kana aikata ɗaya daga cikin su to babu shakka zuciyarka ba za ta zama mai lafiya ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabaghu, kar ku zama masu yi wa junanku ƙeta, albughd, mugunta, rashin haƙuri, rashin tausayin juna, yi wa juna maƙarƙashiya, gaba da ƙiyayya, wala tahasud. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar kuma ku dinga yi wa juna hasada, kar waninku ya ga ni'imar da Allah ya yi ma wani ya dinga fata da burin cewa sai ya kauda wannan ni'imar. Wannan ita ce asalin wato ɗabi'ar mai hasada, ya tunanin a fasa kowa ya rasa, wane da Allah ya mishi arziki, wane da Allah ya bashi wato ƴaƴa nagari, wane da Allah ya bashi aiki, wane da Allah ya bashi sarauta ko ilimi, ina ma da za a wayi gari bai da shi. Mutum ya dinga wannan tunanin a zuciyarsa, shine tunani irin na masu hasada. To daga nan wani sai ya tsaya iyanan kawai yana jin takaici a rayuwarsa, wani kuma zai iya ɗaukan wani mataki, shine irin abinda ƴan uwa Annabi Yusufa suka yi, da suka ce la Yusufu wa akuhu ahabbu ila abina min, dan me za a ce baba ya fi son Yusufu da ɗan uwan shi Bunyamin. Kaga wata ni'ima ce Allah ya yi wa waɗannan ƙananan yara, cewa sun fi shiga zuciyar uban fiye da sauran wanda su ne manya, da suka ce wa nahnu usba, alhalin mu ne manya, mu ake aike, mu muke zuwa gona, mu muke taimakawa gidan nan financially, su kuma in yara ƙanana dan me za a fi son su. Ai kaga su Yusufa ba su suka yi wa kansu wannan gatar ba, Allah ne kawai ya kimsa ƙaunarsu a cikin zuciyar mahaifinsu. To mahasari na iya tsayawa iyanan ya ce wane ya fi ni kaza, to wani kuma daga nan sai ya ce bari ya ɗauki mataki, shine da suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajha abikum wa takunu min ba'di qawman salihin. Shi abinda za a yi, kawai matakin da za a yi Yusufa, kawai a yi eliminating ɗinsa, a kashe shi, a kashe shi kawai. Idan ya zama babu shi, dole baba ya dawo mu yake su, in baban mu baya ganin shi. To kaga mahasadi na iya kaiwa ga irin wannan matakin. Shi za aka tambayi al-imamu abin nan wato wannan da ake ce mishi akhirul mutaqaddimina, Sayyid ibn Jubair ko wani cikin tabi'ai, ina manta sunan shi, Sayyid ibn Musayyab, na'am. Aka ce mishi mumini na iya yin hasada, sai ce wa ma ansaka ikhwata Yusuf, kai ka manta da ƴan uwan Yusuf, mutanen kirki ne ba mutanen banza bane, amma ji irin hasadar da suka yi, kuma har ta kai su ga matakin wani a cikinsu ya bada shawara a yi kisa ma kawai. Wani ne ya ce a kisa ya yi yawa, la taqtulu Yusufa, ba sai an kashe shi ba, amma dai a kauda shi ya yi nisa daga babanmu. Kaga dai duka dai hayan da ana cikin laifuka ne. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu dinga yi wa junanmu hasada, kar mu dinga tunanin ni'imomin da Allah ya yi mu junanmu wanda ba mu da su. Lazi ta manuwa fadallahu bi ba'dakum ala ba'd, kar wani ya ga Allah ya wani ni'ima shi ya manta wacce Allah ya yi masa. Ka dinga kallon wanda kake da shi, ka gode wa Allah a kai, ka zama contented. Idan kuma alkhairi ne wancan yake da shi, kana so ka samu, to babu laifi ka tashi ka nemi alkhairi, shine wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun da limithli hadha falyamalil amiluna, ka tashi kai aikin. Idan kaga wannan ya samu alkhairi, ka tashi kai ma ka nemi alkhairi a wurin Allah, kar ka ce nashi kake so ya kauce. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tadabaru, kar ku dinga cin diddigin junanku, cin dunduniyar juna. Wala taqatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku dinga yanke zumunta, yanke dangantaka ko mutuncin da ke tsakaninku. To za mu ga an yi amfani da wato mushakala, wane yi ma wane, wane yi ma wane, saboda a ɗabi'ance duk wanda ya gane kana yi mai hasada, to da wuya fa ya ƙaunace ka, dole shi ma ya ji haushinka. Duk wanda ya gane kana ƙinsa, shi ma ƙinka zai yi, saboda ɗan adam abin da yake yi ma junan shi is mutual, is reciprocal. In ka so shi ya so ka, in ka ƙi shi ya ƙi ka, in ka mutunta shi ya mutunta ka, wato dan adam yana son ba ni in karba ne ba ni in baka ba ni in baka babu wanda zaka yi ta wato a kishi shi kuma yayi ta son ka dole wanda duk ka kishi to shi ma by default shi ma kin ka zai yi ba zai so ka ba to sai zama al'umma ta lalace gabaki daya saboda tana ta kin junanta tana ta ainihin wato gaba da junanta to daga nan sai al'umma ta daidaice kamar da Allah yake cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kar ku dinga jayayya da rigingimu tsakankanin junanku daga nan sai ku samu failure sai ku lalace sai darajarku da karfinku da kwarjininku sai ya tafi sai kafirai su ganku arha banza sai ta ci mutuncinku kamar yadda musulman duniya suke a yanzu Allah ka tsare wannan hadisi yana nuna mana ainihin wato muhimmancin guje ma ire-iren waɗannan abubuwa saboda wato zukatanmu su tabbata da lafiya a wani daga cikin magabata yana cewa hiya arba'un akwai abubuwa guda hudu da idan ka iya manajin ɗinsu za ka samu lafiyar zuciya ya ce ainuka wa lisanuka wa kalbuka wa hawaka da idanka da halshenka da zuciyarka da kuma abin da rai yake so ya ce ka kula da idanka kar ka kalli sai abin da ya halasta ka kalla ka kula da zuciya da harshenka kar ka faɗi abin da ka san Allah ya san ba haka bane da ƙarya da sauransu ita sannan kuma ka kula da zuciyarka kar ta kasance akwai hikiru game da ɗaya daga cikin musulmai a cikinta ya ce kuma ka kula da wato abin da ranka yake so kai zama ranka yana son abin da yake na sharri wannan abu na farko kenan guje ma duk wani abu da zai bata maka zuciya na biyu sannan kuma sai mutum ya kokari ya zama cewa ya koya wa zuciyar shi abubuwa guda uku wanda suka zo a cikin wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatun la yaghullu alaihinna qalbu mri'in muslim abubuwa guda uku mutum indai musulmi ne na kwarai to zuciyar shi bata wofanta ba a rasa sa a ciki ɗaya daga cikin fassara guda biyu wasu kuma suka ce ma'anan fassara ma'anan la yughallu alayhi qalbu mri'in muslim ba a yi ma musulmi gorin su dole za a samu musulmi da abu guda uku indai musulmi ne na kwarai na farko ikhlasul amali lillahi tsantsanta aikin bauta da yake yi dan Allah in Allah ya so za mu zo a cikin wani daga cikin waɗannan jerin giyar rami magana akan ikhlas tsantsanta bauta don Allah na biyu wa munasahatil muslimina da kuma yi wa musulmi abin da ya dace shine ma'anan munasaha inda ya dace ka yi abin da ya dace na uku da kuma luzumi jama'ati ya zama ɗaya daga cikin musulmi kai ya zama ɗan tawari a cikin musulmi komai yana tare da ƴan uwansa musulmi to waɗannan abubuwan suna taimakawa wajen gyara zuciya na uku a mutum ya zama mai kokarin toshe kafar duk wani abu da ke ɓata zuciya alal misali annamimanci da gulma sauraron maganganu da suka shafi ɓatanci akan wasu bayin Allah wannan yana taimakawa wajen ɓata zukata to ya zama cewa ka yi kokari kana gintse wannan abin a cikin hadisin al-Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bil udayha shin bana gaya muku wata cuta mai kisa ba kamar yadda sihiri ke juya hankalin mutane ya maida mutum kamar mahukaci nabi ya ce wannan cuta tana da wannan kisa aka ce wace cuta ce qala hiya an-namimatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce annamimanci ya ce al-ghallatu bainan nas wanda ke bata tsakankanin mutane duk mutumin da ka fahimci cewa yana daukan maganar kai kai wani waje aka ga kai ma zaka fara jin kiyayyarsa a zuciyarka a annabi ya kiyata da suna al-udayha wanda ɗaya ne daga cikin sunayen sihiri a wanda aka sani cewa idan an mutu sihiri ana juya mai hankali a lalata mai tunani to haka annamimanci yake juya tunanin mutane wani ana kallon shi da kirki da mutunci sai wani ya je ya zauna ya bata shi a idan jama'a sai a daina ganin shi da kirki kamar yadda sihiri yake juya hankalin mutum ya daina tunani ya daina gane abubuwa ya daina iya kusantar iyalinsa wani ma ya bata ya kasa gane gidansa to haka annamimanci yake yi wata rana sayyidina Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wani ya zo wajen shi yake cewa wani fa yana zagin ka, sai yayi kamar bai ji shi ba, da ya matsa sai ya ce alam yajidi shaytanu dalilan siwaka, shaydan bai samu wani wakili da zai aiko ba, bai samu mai delivery da zai aiko ba sai kai, wato ya sare mishi gwiwa. To haka ake so ka dinga yi mai kawo maka gulma ko annabimanci, ka sare mai gwiwa, ka nuna mishi cewa abin da yake abin Allah wadare ne, jikin shi ya sanyi, to ba zai kara kawo maka ba. Ka tsira daga ya bata maka zuciya, kuma ka taimake shi daga ya lalata mutuncin wancan ya ɗebi zunubi. Haka al-Imam al-Hasan al-Basri labari ya same shi cewa wani fa duk inda ya zauna sai ya ci mutuncinka sai ya zage ka, da ya ji haka sai ya samu kabaki, wato kamar yanzu a ce a samu wani cake haka babba ko wata alewa ta yan gayu mai tsada, yasa aka yi packaging dinta, sai ya dauka sai ya kai mai har gida, aka je aka deliver masa a gida. Sai ya gamu da malam, ya ce gafarta malam na ga sako ban san ko na me ba, ya ce ai na samu labarin cewa ukhbirtu annaka ahadaita ilayya hasanatika, labari ya iske ni cewa kayi mini kyautar ladanka na lahira, shine na maka tukuici. Kaga ya mushi wa'azi mai zafi a nan waje, ba kana zuwa kana zagi na ba, to duk wanda yake ba yana zagin wani, ma'ana haka kamar yana kyautarwa da wani nan ladan shi ne a lahira, yana cewa ne da ayyukan da nake na alkhairi da sallata da azumina da zakata da aikin hajjina da kyauta da sadaka da biyayyar iyaye duka abawa da ladan. Ga ku wannan ya cancanta kamishi takuici tun a nan duniya, shine yace an bani labarin cewa kai mini kyautar ladanka ne, shine ne maka takuici. To daga cikin yadda zaka samawa da zuciyarka lafiya shine ka hana a dinga kawo maka labarai marasa daɗi, ka hana. Yana daga cike da muke ba kanmu wahala yanzu, sai mutum ya zauna awa biyu awa uku ya dinga shiga Facebook ko Twitter yana kallon abubuwa na ƙarya masu tashin hankali, yana ta tsaki, yana ta jin takaici, ya damu kanshi unnecessarily. Ba haka muke yi ba? Ya yi comment a nan, ya yi sharing a can, ya yi zagi a nan da sauransu, duk irin wannan ne. Kai ka jawa kanka fitinar da baka bukatarta, da kudinka ka sai waya, ka sa data, ka yi caji, ka sa wuri ka zauna, kuma ka jawa kanka musiba wanda za ka iya wadatuwa daga barinta. Me yasa mutanen da mutanen shekaru 40-30 baya ba su da wasu cututtukan da yanzu ake fama da su? Yanzu har damuwa ita kanta ciwo ne, depression, ko mutane da sai a ce sa da cutar damuwa. Ba kwanan da aka samu aka gano wannan cutar ba, da kawai sun wani abu wai depression. Amma yanzu akan haka za ka dinga zuwa asibiti kana ganin likita, ana rubuta maka kwayoyi, ana baka shawarwari, ana rubuta maka next appointment after 2 weeks, 2 months, ka zama patient. Me ya cutarka? Wai damuwa, saboda ka takura wa kanka da abin da ba sai ka takura wa kanka da shi. Allah ya kyauta. Saboda haka daga cikin hanyar da zaka gintsewa kanka lalacewar zuciya shine ka dade hanyoyin da labarai marasa daɗi suke zuwa gare ka, labarai marasa tushe wanda suka shafi cin mutuncin mutane, da abubuwan da ke tada hankali, da abubuwa marasa daɗin ji, da abubuwa waɗanda suke na fitintunu. Sannan kuma wato mutum ya yi ƙoƙari ya yi wa kansa rigakafi daga cututtuka waɗanda idan suka shiga zuciya to suna da wahalar warkewa. Akwai wasu cututtuka na ɗan adam waɗanda suke asali ne su a gun ɗan adam, babu mutumin da ba yi da wannan damuwar sai wanda bai samu damar da za ta bayyana ba. Alal misali cutar son shugabanci, duka ɗan adam wani bai ma san yana da wannan matsalar ba, amma duka ɗan adam bi ɗabi'atul hal ba ka raba shi da cuta ta son shugabanci, amma kowa za ta iya manifesting ne a tare da shi da gwargwadon yanayin da ya samu kanshi. In ya san cewa babu yadda za a iya samu shugabanci, wala gwamna, ballantana shugaban kasa ko kwamishina, kai ko da ma a ce shugaban ƙungiyar 'yan a caɓa ne, ya san ba zai samu ba, sai ya haƙura. za ka ga ba a ganshi da wannan larurar ba. Amma ran da duk Allah ya sa ya samu shugabanci sai an yi mamaki, shi ne irin da muke ba mu ce wani kamar ba shi ba, za tare muke da shi, amma tun da aka zaɓe shi aka ce yanzu shi ma honorable ne, ya canza mana. A dama wannan shi ne asalin shi, cuta ce tare da ɗan adam, saboda shaiɗan bai samu halin ya galabaici annabi Adam alaihi salam ba, sai da ya yaudare shi da wannan matsalar. Hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, shaiɗan yana ta cewa annabi Adam ka ci ɗan itace, ya ce a'a ba zan ci ba, Allah ya hana ni. In kai dai ka ci, ice ba zan ci ba, na gaya maka ba zan ci ba. Sai da ya ce mishi idan ka ci ɗan itacen nan ba za ka mutu ba har abada, sannan kuma za ka samu mulki madawwami. To waɗannan abubuwan guda biyu su ne suka ainihin wato a sanya annabi Adam sai ya anshi wannan tayin na Iblis. Saboda haka sai ya zama mana mu 'ya'yan shi dukkaninmu ba ma rasa wannan irin yanayin. Duk mutum yana son ya daɗe a duniya ya wanzu, duk da ya san ba zai wanzu ba. Kuma duk mutum in ya samu shugabanci ko ya same da zai shugabanci, sai ga baya so ya rabu da shugabancin nan ko da yaya. To wannan ita ce ɗabi'a ɗan adam ta wannan fuskar. To kai ƙoƙari ka kare kanka daga wannan cutar. Al-Fudayl ibn Iyad aka ruwaito yana cewa ma min ahadin ahabba ri'asata illa hasada wa baga wa tatabba'a uyuban nasi wa kariha an yudhkara ahadun bi khairi. Babu mutumin da zai son shugabanci ya jarabtu da son shugabanci sai kaga yana da hasada, sai kaga yana da ta'addanci, sai kaga yana kokarin bibiyar laifukan mutane, sannan kuma baya so ya ji an ambaci wani da alkhairi. Kalli 'yan siyasa za ka iya gane wannan abu, za ka duk wani ɗan siyasa za ka tarar cewa yana da elements na wannan hasada, bai so ya ga wani ya taso, bai so ya ga wani a state ɗin shi an fara manna fastocinsa ko a constituency da sai a ce waye wannan, a je a san da a kawo da shi, ba yadda zai ya ga a je a nemo mai aibin shi a yayata wa mutane don a lalata mutuncin shi kar su ƙara ganin mutumin kirki ne shi. Kuma ba ka zuwa gaban ɗan siyasa wanda ke riƙe da muƙami ka faɗi alherin da wani ya yi kafin shi ko bayan shi, ka faɗi alherin tsohon gwamna ko ɗan takarar gwamna, ko da ko an kada ɗan takarar gwamna ba a yin haka ko, saboda shi ba a ambaton alherin wani a gaban shi, za ka yi laifi babba a wurin shi da wurin ma'abocin shi. To wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u masu lalata zuciya. Allah ka tsare mu. To lokaci an ce ya ƙure ko, ina ganin bari mu dakata haka kada saboda yanayin lokaci, in Allah ya kai mu wani darasi sai mu tashi daga inda muka tsaya insha Allah. Abinda muka yi wanda yake daidai, muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan shi ya kuma gafarta mana zunubanmu da kurakurai. Abinda ya zama na ƙarancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu. Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu da sauran magabata cikin musulmi. Allah ka taimake mu akan abinda muke na addini, ka gafarta mana zunubanmu, ka gyara mana ƙasarmu, ka gyara mana shugabanninmu, alhazanmu da suke ƙasar Makka wanda suka tafi aikin hajji, Allah ka sa su yi aikin hajji karɓaɓɓiya. Allah kuma ka dawo da su gida cikin iyalansu lami lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.